أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da kadarta mana haguwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 22 ga wata na 6 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa hudun watan 1 hudun watan 2 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 32 haka ne darasi na 32 a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'aha a gaba ta ƙarshe da malam yake mana magana yana mana magana akan inda ya kamata liman ya tsaya a lokacin da zai ma gawa sallah to yanda malam ya bude mas'ala yace wa yaqifu al-imam wara'a ra'si ar-rajul imana za a tsaya idan namiji ne liman zai tsaya kusan kanshi idan mace ce kuma liman zai tsaya daidai tsakiyanta kenan daidai tsotsonta misali malai ce akwai hadisi guda biyu akan haka mun karanta hadisi na fari yau zamu tashi hadisi na biyu malai ce an sabura ibn jundub radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم سمرا يكي تشوا صليت ناي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابايا منزل الله صلى الله عليه وسلم يعني ياي صلى تغاوا ابايا منزل الله يتي وصلى على ام كعب سنكو منزل الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى a wannan sallar da muka yi sallah ce yama wata mace ana kiranta da suna ummu ka'ab matat wa hiya nufasa wannan mace ta rasu a dalilin biki imana a dalilin aihuwa kenan fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lis-salati alaiha wasqaha sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tashi zuwa yi mata sallah kuma ya tsaya wasqaha daidai tsakiyanta kenan kaga shine dalilin mala akan cewa kenan idan mace ce za tsaya tsakiyanta namiji kuma tsaya daidai kanshi malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wanda wasiyaqu lahu wa abu dawud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahahahu wa ibn majah wa ibn al-jarud wa at-tahawi wa al-bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad wanda kenan hanyoyin da hadisin suka zo sannan malaci wal hadith wadihu ad-dilala yace hadisin nan wadihu dilala bima'ana abinda yake nuni akai karara ne kaga tunda tayi lis-salati alaiha manzalla tashi dan yi mata sallah he tsaya kuma wasdaha tsakiyanta kaga wannan bai buƙatar wani ƙarin bayani shine ce wadihu dilala ala anna sunnata malai ce akan cewa sunna abinda yake tafarkin banzan Allah an yaqifa al-imam limamin da zai jagoranci sallar gawa ya tsaya hidha'a wasdil mar'a dai dabra kenan daidai tsakiyar mace yace wa huwa bi ma'ana hadisi Anas sannan kuma wannan shine yake ƙara bayyana ma'anar hadisin Anas wanda ya gabata a satin da ya wuce wanda shine hadisi na farko da malam ya kawo yace inda ajizatiha a daidai kenan tsakiyanta idan ka ce ajiza shine kamar mazauna kenan mazaunin mutum kenan tsaya daidai mazauninta kenan daidai tsakiyanta daidai tsotsonta bale ce bal hadha mimma yaziduhu wuduhan yace bari dai wannan hadisin na Anas hadisi ne wanda zai kara ma hadisin Samura wuduhan bi ma'ana hutowa karara abin sai zama to bayani ne wanda babu wani hazo akan shi yace fa innahu asrah fi dilala saboda shi hadisin na samura yahi hutowa qarara a bangaren da ya shahi nuni alal murad min hadisi samura saboda hadisin samura kenan hadisin da yake ni anan kenan hadisin Anas ma'anar shi tahi hutowa qarara ma saboda wannan hadisin na samura da makaranta to kaga wannan hadisin shi ma ai bayani shi kware a hili yake mas'ala ta gaba ta 74 mali yace wa yukabbiru alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin yace gawa ana mata kabarbari guda hudu aw khamsan ko guda biyar yake cewa ila tis'i takbiratin har zuwa kabarbari guda tara kenan tun daga hudu biyar shida bakwai takwas tara kenan duka ana yi wa mutum to shi ne malai yace kenan wannan mas'ala ya kullahu yace kullu zalika thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwan na hadi maka malai yace duka ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace fa ayyuha fa'ala aw fu'ila aw fa'ayu fa'ala fa ayyuha fa'ala ajza'ahu kowanne ɗaya daga cikin wadannan ka aikata ya wadatar aka kabbara hudu yayi aka yi biyar ma yayi aka yi shidda ma yayi aka yi bakwai ma haka har zuwa tara kowanne yayi sai malai ya ce wal aula at-tanwi'u amma mafi dacewa mafi cancanta yace shine at-tanwi'u a rika nawwa'awa a rika sakewa in an yi biyar wata ra'ayi hudu wata ra'ayi shidda wata ra'ayi bakwai wata ra'ayi tara kira saboda mutane su fahimci cewa duka waɗannan abubuwan da ake sunnaci shine malai ya ce wal aula at-tanwi'u yace fa yaf'alu hadha taratan aikata wannan wani lokaci wa hadha taratan wannan kabbara ita ma aita wani wannan kallon shi ma ayi shi wani lokaci yace kama huwa sha'an kama yanda shine abin da ya faru yake cewa fi amsalihi mithla ad'iyati al-istiftahi yace fi amsalihi a irin wuraren da ake samun abubuwa da yawa sun zo kuma duka sun tabbata nan kabarbari hudu yazo biyar yazo shidda yazo har zuwa tara go kuma daga sun tabbata sai malai yace kenta a rika nawwa'awa kenan akai wannan yau gobe ayi wancan akai wancan ayi wancan yace sha'anin shi wannan al'amari kenan irin sha'anin misalin ad'iyatu listiftah irin addu'ar bude sallah kaga su wajen kala nawa makaranta anan da muka karatu sifatu salat eh a sahi biyar yawa sun kai wajen bakwai ba kala daban-daban shi ma kaga anan malan cewa wata ran a karanta wannan wata ran a karanta wancan kenan haka ya kamata kenan shi ma wannan haka ya kawo yace wasiyatu tashahhud haka kuma da kala-kala na attahiyya da ake yi shi ma kala da yawa yazo kenan wannan lokaci an kai wannan wani lokaci kai wancan kenan kowanne ka taba yace wasalawat al-ibrahimiyya da salatul ibrahimiyya yace wa nahwi hada usama makamantan wannan kenan inda aka samu an yi mazalla yayi abubuwan kala da yawa kenan kinta mutun ya harrace kala 1 2 3 4 misali sai zamanto yana dan sauyawa yau an yi wannan gobe yayi wancan kenan saboda ya taba wancan sunna ita ma wancan sunna ka amince ita a taba ta saboda ka zo ayi tayin hudu ayi tayin hudu har a zo a waye gari wani ya zo ya ce zai tara wani ya jayo shi ya ce kai malam hoto baka iya sallar gawa ba shi kuma alhali akwai dalili akai shine hikimin haka din ko yanzu na ga aka yi fafi masai la'alla wani zai furdo shi ce kai malam kai na haga wannan karatun mu tunda muka tashi kabbara hudu ake shi kuma abin yazo hudu yazo kenan sassauyawa iya da fa'ida ta hanyar mutane za su fahimci kenan lalle duka karantarwar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam to yanzu malam Albani ya kare maka wannan ba sai yake cewa wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin minha fa huwa al-arba'u malace in ya zamanto la budda ba makawa min iltizami akan alazimci nau'i guda ɗaya na addu'ar ko kuma na kalan kabarbarin nan mana in ɗaya ne za a lazimta dole sai ce fa huwa al-arba'u yace alazimci mai hudun shi yayi kaga kamar yadda muke a nan kaga ba kuskure bane kenan lazimta in za a lazimci ɗaya ce to alazimci mai hudun shi yayi me yasa malace li annal ahaditha fiha akthar saboda hadisi da suka zo akan siga ta kabbara hudu su suka yi yawa kenan wannan yake nuna akan kenan manzalla ma shi yayi yace wa ilayka bayanu zalika mal yace rike amshi bayanin haka din kenan zai baka dalili akai yace ammal arba'u yace magana akan abin da shay kabar bari guda hudu yace fa fiha ahadithun akwai hadisi da yawa yace an jama'atin min as-sahaba game da dandazon jama'a daga sahabbai wannan ya kawo hadisi wannan ya samu wannan shi ma iya da hadisi wanda duka suna magana akan kabar bari guda hudu yace al-awwal hadisi na harko an abi hurairata radiyallahu anhu mal yace wa qad mada hadisu fil mas'alati at-tasi'a tas-tasi'a wal 50 yace as-sabi' fi salati an-najashi wa anhu sallallahu alayhi wa sallam kabbara alayhi arba'an yace ya wuce a cikin hadisin abu hurairah Allah kada ra'a gare shi a mas'ala da akai ta 59 a karkashin hadisi na 7 da malan ya kawo a karkashin mas'alar yayi magana akan fi salati ala an-najashi sallar da aka ba an-najashi wannan makaranta ana yace wa annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'an manzalla kabbal bari hudu ya mushi kaga dalili na fadi ko wannan dalilin kuma yana can a safaha mana page ta 89 yace mas'ala ta hadisi na biyu an ibn abbas radiyallahu anhuma wa malik cha wa madha fil mas'alati al mushar ilaiha shi ma hadisin ya riga ya gabata a mas'alar da aka yi nuni zuwa gare ta wace mas'ala kenan sallan najashi a cikin wata matsala aka hadisi kenan yawa shine al musharu ilaiha shine ma'anar da mali ta al musharu ilaiha fil mas'alati al musharu ilaiha kenan a mas'ala ta 59 yace a cikin wannan mas'ala kenan an kawo hadisi Abdullahi dan Abbas akan kabarbari guda hudu yace fi hadisi salati ala ar-rajuli alladhi dufina laylan akan hadisin wannan mutumin da aka binne shi da dare ko manzalla ya dauki wasu jama'a daga cikin sahabbai aka ji aka mushi sallah manzalla ya mushi kabarbari guda hudu hadisi na uku daga cikin hadisan da suke nuni akan cewa kabara hudu shine hiyawa hadisin Yazid dan Thabit Allah kadar da gare shi yake ta fi salatihi sallallahu alaihi wasallam ala maulatin li bani fulan akan manzalla yayi sallah ga wata mace ta cikin banu fulan kenan yayi mata sallah fi qabriha manzala ya mata sallah a kabarin ta tana cikin kabarin ta wa huwa fil makanil musharu ilaihi ba'da hadis ibn abbas malace shi ma hadisin wannan iya nan a cikin fil makani a wurin da al musharu ilaihi wanda aka yi nuni zuwa gare shi kenan mas'ala ta nawa ta 59 kenan shi ma yana can yace ba'da hadisi abdullahi ibn abbas bayan hadisin abdullahi dan abbas kai tsaye hadisin yazidu shi yazo kende kai na maka nuni akan hadisan sun gabata kenan ba sai sake maimaita su ba wannan hadisin ne Yazid shi ma yana magana akan kabarbari hudu manzon Allah sannan hadisi na hudu an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah fi salati sallallahu alaihi wasallam ala almar'ati almiskinati fi qabriha akan maganar wannan mace baiwar Allah miskiniya wanda manzon Allah ya mata sallah a cikin kabarinta malaice wa hadisuha mazkurun ita kuma hadisin ta shi ma an ambace shi aqiba bayan hadisi Yazid bin Thabit bayan hadisi dan Yazid dan Thabit ita kuma aka hadisin ta kenan daga hadi aka kawo hadisin wa Abdullah dan Abbas bayan shi aka kawo hadisin Yazid dan Thabit ko sannan bayan shi aka kawo hadisin wa wannan hadisin na wannan baiwa Allah da aka ma sallah malaice al-musharu ilaihi wanda muka yi nuni zuwa gare shi alifan dazu wanda muka yi nuni zuwa gare shi dazu sai yace hadisi na biyar an abi umamata radiyallahu anhu qala abu umama yake cewa as-sunnatu fi salati ala al-janazati abunda sunna ta tanadar game da sallah akan gawa yake cewa an yaqra'a fi takbirati al-ula a karanta a cikin kabbara ta farko da za a yi bi ummil qur'an za a karanta alhamdu idan kai Allahu akbar na fari to za a karanta suratul fatiha sannan kuma zamu zo mu gani hannunka an kai kabbara rungume su zakai ko sake su zakai kuma kowace kabbara sai ka daga ko bai ka daga ba malace fi takbiratil al-ula bi ummil qur'an yace mukhafatatan ay asirrance kenan ba daga murya ba zakai ba wanda zai daga murya kowa zai karanta ne asirrance kuma wajen karatu asirrance kar ka rika yin karatun da zaka rika hana wanda yake kusan ka yi karanta in muryarka ya dago akan nashi to shi da wahala ya nashi sai kai sai ya je siratal ladina an'amta alaihim kai kuma kana iyaka na abu da yake bai doshi baya shi yasa ko a cikin azkar mutun ya kiyaye haƙin mutane karka rika azkar kana daga muryanka kai ka bude bakinka yana motsa halshenka yana motsawa amma dai karka huddo sauti yanda har zaka cutar da rusuke in kana sallar ka kai kadai kuna makamancin wannan babu wani matsala kana iya hudi da sautin da zaka dan jiyar da kanka to wajen karatun nan za a yi shi mukhafatatan za a karanta suratul fatiha amma a sirrance sai ya ce summa yukabbiru salasan sannan sai kabarbari guda uku yace wat taslimu indal akhira sannan kuma sai sallama a kabbara ta karshe dan kabbara nan hudu kenan hudu yace za ka yi kabbara hari ka karanta suratul fatiha a sirrance dai ta daigo yace bayan ta kuma sai ka kabarbari guda uku yace a ta karshe kuma yake sallama kenan kabbara nan kai kabbara hudu kai to wannan hadisi shi ma yana nuni akan kenan kabarbari kaga wadannan hadisi kusan guda biyar yanzu مالك أخرجه النسائي وعنه ابن حزم بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح الباري وسبقه النووي في المجموع وزاد على شرط الشيخين وأخرجه الطحاوي وبنحوه وزاد في آخر الحديث يقار أقرش الحديث يتي قال الزهري الإمام الزهري يتي فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري إمام الزهري يتي سين أنبتي abinda Abu Umama ya bada labarin cewa yana daga cikin sunna a kabbara da farko a karanta Fatiha sannan kuma sai a kawo kabarbari guda uku a bayan ta farkon sai ai sallama kuma a kabbara ta karshe yace wannan abinda Abu Umama ya faɗi yace sai na faɗi wannan abin akan na faɗi mawa Muhammad ibn Suwaid al-Fihri na faɗi mushi nace fa kaji abinda Abu Umama yace kaza 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 fa qala sai shi Muhammad ibn Suwaid al-Fihri yake cewa wa ana sami'tu Dhahhak ibn Qais yace naji malam Dhahhak ibn Qais yuhaddisu an Habib ibn Maslama naji yana bada labari daga Habib ibn Maslama fi salati ala al-janazati game da sallah akan gawa yace mithlal ladhi haddathaka Abu Umama kwatankwacin labarin da Abu Umama ya baka labarin nan to nima haka naji wannan naji Muhammad ibn Suwaid yana fadin cewa ya ji daga Ad-Dahhak ibn Qais iya bada irin wannan labari iri ɗaya ne babu bambanci yace wa isnaduha sahihun aidan wa hiya inda an-Nasa'i walakin lam yujawiz bihi Ad-Dahhak ibn Qais wa kadhalika rawahu al-Shafi'i bi ziyadatin fi matanihi kama yati fi al-mas'alati kama yanzu zai zo a mas'ala ta gaba a safa ta gaba kenan wannan bayani akan hadisi na biyar hanyar da biyo yazo hadisi na shida daga cikin hadisan da suke nuni akan kabbara hudu ita tahi yawan akahi ambato a cikin hadisai hadisi Abdullah dan Abi Aufa yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kabbara guda hudu akan gawa waɗannan hadisan da malaike korowa an ya hadu hadisi ɗaya mu ya ishe to amma iya daga cikin manhajin da zai karantar da ɗalibin ilimi imana duk hanyar da hadisin ya zo to a je a kakkawo su wannan yana sa ƙwarai magana ta zama to magana ce mai ƙarfi kaga hadisai guda nawa malaika yanzu hadisai guda shida sai yake akhrajahu al-Baihaqi bi sanadin sahihin yace fi athna'i hadisin ya'ti bi tamamihi fi al-mas'alati yace akan hadisin wanda zai zo kenan akan gaba kenan anan dai kana yukabbiru arba'an shi zamu rike manzon Allah yana kabbara guda hudu akan mi akan gawa to ga hadisai guda nawa sun zo guda shida ko yawa malaike ta wa ammal khamsu kenan mun kare magana yanzu akan kabbara guda hudu akan gawa kenan mun ji dalilan ta mun ji hadisi a kadan hadisi guda shida to yanzu sai da malai yace kuma ana iya ma gawa kabbara biyar miye hujja akan haka sai yace wa ammal khamsu fa li hadisi Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Yazid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa ya kasance Yazid dan Arqam yana kabbara Zaid dan Arqam yana kabbara akan gawa arba'an kabbara guda hudu yake cewa innahu kabbara ala janazatin khamsan yace kuma wani lokaci da aka kawo ta gawa ma hay mata kabbara biyar kake da wannan hadisin zai shiga karkashin hadisai masu magana akan hudu kuma za a iya sabkowa da shi su karkashin hadisin da suke magana akan kabbara biyar kuma zai karfafi magana Muhammad Nasiruddin Albani akan cewa ana iya yin hudu ko biyar ko kaza ai kala kala kaga nan yayi wani yayi kala mai hudu aka kawo ta gawa sai mata biyar yace fasaltu sai na tambaye shi kina Abdulrahman yake cewa sai na tambayi Zaid dan Arqam fa kala sai yake cewa Zaid dan Arqam Allah kadar da gare shi yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha yace ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yin kabbara kina wani lokaci ya hudu wani lokaci ya biyar kina haka manzon Allah yake yace fala atrukuha sannan kuma Zaid dan Arqam yake cewa ku fasani cewa kinan Allah su sun saba da hudun ne yace fala atrukuha bazan bar ba yin kabarbarin nan wani lokaci in yi hudu wani lokaci in yi biyar yace li ahadin ba'dahu ga mutun daya ba kaman kace ba wanda sai ya sani in wasa eh kinan magana da Zaid yake yi yake cewa ba'dahu abadan har abada kinan zan dawoma akan wannan dabi'a ta wani lokaci in yi hudu wani lokaci in yi biyar أخرجه مسلم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد عنه ثم أخرجه الطحاوي والدارقطني وأحمد من طرق أخرى عنه به نحوه والزيادة لهم والتي فيها للدارقطني وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم وسرق تكيم أبو تعلم سنتهي إلى أن إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كنا وصلنا كتكسا بمزلا دم أبو تائلم يدك سنت أكان إرم مجانا تأي كلو أي بير يتي رأوا التكبير على الجنازة خمسا وصلنا جماعة كوا بير نزاي كم حد كتكسا هب أنسى ما سئر ونن فيهم يتي وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع أو يتبع الإمام أو يتبع الإمام إذا لمن ينامك صلى جاوة سي كبر بني قدا بير تو يتبع بيش أكي كنام بذلك تي كاي وانا أبن ديزو نيهو مسنشو بيش ذاكي سي مسألة تقبا كنام كبرا يزمون دليل أكن بير سي دليل أكن شدة دباقي مالك وأما ست وسبع magana akan shidda da bakwai yace fa fiha ba'dul atharil mawqufa yace akwai dalilai maganganu da aka samu da ayyuka al mawqufatu wanda suke takaitattu ne akan sahabbai kana ayyukan sahabbai daga cikin al musannafat ake samu su yace walakinha fi hukmil ahadith al marfu'a amma hukuncin su hukunci ne na hadisi marfu'i tunda sahabbai da yawa sun yi abu kuma ala mashhadis sallallahu على مشهد الصحابة كم با وندي إنكاري كنون إياه حكومة حديث مرفوعي ما ليش لأن بعض كبار الصحابة سبودا وسودا كتكي من ينصحبي أتى بها سنزود وأن كبر بدن دشدة دبقي على مشهد أحلرتون من الصحابة الديوة كتكي صحبي دون أن يعترض عليه أحد منهم باتارد ونياي اعتراضي بمعنى يانونا rishin halaccin haka ne kenan an samu diyar daga cikin sahabbai sun yi sannan kuma sun yi abun a inda akwai dandazon sahabbai wanda su ko ba sa shiru akan abin da ake ba daidai ba saboda kara irin abin da ake a yau mutun yake aikata aikin addini saboda kara to su ba sa haka kawai in kai abu menene dalilinka an kaga sun yi shiru to kawai sun san akwai dalilin da yasa ka aikata wannan ake ko sun san dalilin amma mashe ba sa gyalewa to kaga yake cewa dole an yi atari da ba tare da wani ya mushi musu ba alaihi ahadun minhum ko da ɗaya daga cikin sabai ba wanda ya musunta kenan wannan dalili ne akan cewa ana yi mal yace al awwal hadisi na farko daga cikin hadisan da suke nuni akan haka an abdullahi ibn ma'qil yace anna ali ibn abi talib salla ala sahl ibn hanif ali da abi talib yayi sallar gawa ga wani mutum ana kira shi da suna sahl ibn hanif فكبر عليه ستا علي يمشي كبر شدة ثم التفت إلينا سيجيو كنا علي ده كبر شدة بايا سلم تي سيجيو وجمو ده يجيو وجمو فقال باما بصمات البيش با كمونا كما كانوا لي لدى دين صحبه إن كي ولا أي كن ده كانت أمانا أكوب با كوا يساني با تو ذاك يبياني با ذاك تيو kai yanzu irin girman ka irin kai malami wane a gari sananne shahararre a ce an tambaye ka me yasa akai kaza to wannan abu ne sananne a cikin rayuwar sahabbai abu ne sananne saboda dalilin ake bi ba wani mutum ake bi ba da ni da kai da kowa da kowa mana kowa zai iya abin da yake daidai zai iya ba daidai ba annabawa ne Allah ba su wannan kariyar dan ka yarda da malami ba shi ne ke nuna kuma akan can zaka bi shi ido rihi a idan ka abude yanda ka san kula ta yi a cikin tsedau mana wannan kayan nan me wanda sai ka sa hankali sosai zaka ga ganin ta to haka ya kamata ka san to a fadake daga kaga za a taka wani wajen da kai baka akaramu kallahu menene gamsasshen bayani akan wannan abu sai maka bayani to aliyu da ya kabbara shidda da ya juyo ba wanda ya tabbace shi yace innahu badariyun yace wannan mutumin ya ta yakin badar sai sanin masa shidda qala sha'bi imamu sha'bi yake cewa wa qadima alqama minash-shami wa qadima alqama minash-sham alqama yazo daga kasar sham ya gabato mana yazo fa qala li ibn mas'ud sai yake cewa abdullahi dan mas'ud yace inna ikhwanaka bish-shami in uwanka a kasar sham yukabbiruna ala janaizihim khamsan suna kabbara biyar akan gawa falaw waqta falaw madha waqittum lana waqtan nutabi'ukum alayhi inda kun sa mana wani lokaci wanda zamu rika bin ku akan shi yake cha fa atraqa abdullahi sa'atan abdullahi ibn mas'ud sai ya dai atraqa sa'atil bana sakata yani sai dan shuru wani dan lokaci sun makala kenan shi yanzu alqama ya zo wajen abdullahi dan mas'ud ya ce ɗan uwanku a ƙasar sham suna mana kabbara guda nawa guda biyar kuma na wata matsaya wadda za mu tsaya a kan ta mu wa mu riƙa bin ka kenan zama to ayi wani lokaci ayi wani kabbara adadi ɗaya kenan za mu riƙa kala ɗaya ya hudu abdullahi dan mas'ud fa atraqa sai dan yi shuru kaɗan sa'atan wani dan lokaci sun makala sai abdullahi dan mas'ud yake cewa unzuru janaizakum ku je ku iya da harakan gawanku fa kabbiru alaiha ma kabbara a immatikum ku musu kabarbarin da limammanku suka musu kenan yan uwanmu da suke can kabbaran da suka yi tabbas abinda suka muku addini ne ku je ku yi akan abinda suka yi nan ku je ku ci gaba da yin shi yake cewa la waqta babu wani lokaci wala adada ko kuma wani adadi kayyadaddi kenan ba za a ce ba dole sai lokaci kaza za a yi sallar gawa misali a ce dole sai ƙarfe 8 na safe ko kuma a dole sai ƙarfe 3 na maraice in dai ba wani larura bane ya kawo haka din babu zancen wani lokaci kayyadaddi sannan kuma babu maganar wani a kayyade cewa kabbara hudu kowa zai a wanda ya ga dama ya hudu wanda ya ga dama ya yi biyar wanda ya ga dama ya yi shidda wanda ya ga dama ya yi bakwai wani ya takwas wani ya tara taran ne ba a wucewa kenan ba wani adadi ba wani lokaci akhrajahu ibnu hazm fil muhalla bi hadha yake cewa bi hadha tamam wa qala wa hadha isnadun ibnu hazm yake cewa wannan isnadi ne yace ghayatun fi sihha makura ne bangaren da shi inganci shi ibnu hazm za ka ga alfaz kin shi ma daban ne saboda da ƙarfi yake ta ba ta yi a hankali saboda yanayin da ya tsinci kanshi akai na sauran abubuwa kamar da muka faɗi a wancan darasin ina gana wancan satin ne malik ya ce qultu waqad ukhrija minhu qissata ali radiyallahu anhu waqad akhraja minhu qissata ali ibn abi talib radiyallahu anhu abu daud ya huddo qissa mana ya kenan ya rawaito wannan qissar ta ali da abi talib yana akhraja fi masailihi a cikin masalolin shi da ya bayani akai عن الإمام أحمد ده إمام أحمد ابن حنبل مالك والطحاوي والحاكم والبيهقي وسندهم صحيح على شرط الشيخين وهي عند البخاري في المغازي يتي دون قوله ستا وان قصة تازو بتمامها أما بند لفظ ستا مالك وقصة ابن مسعود قصة عبد الله بن مسعود كما أخرجها الطحاوي والبيهقي إمام الطحاوي إمام البيهقي سنزور شيء wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu da yake nuni akan kabbara biyar shidda yace an abdi khairin عن عبد خير قال دغ عبد خير يكي تشيوا كان علي رضي الله عنه يكبر على اهل الاهل بدر ستا علي يا كسانچه ينا كبرا شده ga suwa ga wanda suka yi aiwa mutanen Badar wanda suka tayakin Badar yace wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan su kuma sahabban manzon Allah yana musu guda biyar kake ne kamar abin ya matsayi ne yace wa ala sa'irin nasi arba'in sauran ya ayyuhan nasu kuma sai ya musu kabbara guda hudu su kuma sahabban manzon Allah a musu biyar wanda kuma ga sahabbantaka kuma ga zuwa Badar sai a mushi nawa sai a mushi shidda أخرجه الطحاوي والدار قطني ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم حديثنا أكو وانديك نولي أكام وانا كبر بري عن موسى بن عبد الله بن يزيد دقى موسى بن عبد الله بن يزيد يكي تشوى أن عليا يكي تشوى صلى على أبي قتادة علي دا أبي طالب ياي سلر قاواق أبو قتادة فكبر عليه سبعا سيمش كبر بقوي wa kana badariyan shi ma Abu Qatada shi ma ya tafi yakin Badar daraja ce mai girma wallahi wanda suka tafi yakin Badar ko a cikin sahabbai da basu sannan kuma a cikin sunan su ma duka ya kakkara wani dan wani dan wani sai a ce al-Badari eh wannan daraja ce ta musamman akhrajahu al-Tahawi wal-Baihaqi bi sanadin sahihin ala shart muslim lakin أعلله البيهقي بقوله إنه غلط وهو البيهقي يا إلا تحديث تهنير تشيوا ويوند روان أكسامو يتي ميسا لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي مدة طويلة يتي سبو دا أبو قتادة يارا يبايان علي زامني ميسو ورواه الحافظ في التلخيص قلت عليك تبي قوله قلت وهذه علة غير قادحة يكتشو لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح تو إذا ما أنتوا أكتشوا وانيا ما واني سلا سأكلوا توكم أشي شي وندا يي أكتشيا ما جاوا سلا أشي شي يرجع جاوا وندا يموتوا أكتش علي يا ما أبو قتادة سلا أبو سي شي الإمام البيهقي da illan tahdisi yake cewa ai imamu ali ya riga yi abu qatada mutuwa hadisi ya tashi ga aiki ko bai tashi ba ya tashi sai dai bai tashi ba da sauran bayani shine ya samu matsala shi ba haƙin qultu mala albani yake cewa wa hadhihi illatun ghayru qadiha yace wannan illa rabatta batta raunan wannan hadisi iya nan daren da kam me yasa yace li annahu qad qila saboda an faɗi cewa inna aba qatada lalle abu qatada mata ya rasu fi khilafati aliyin aka ce ya rasu a cikin khalifancin aliyu kenan wa riga wani mutuwa abu qatada riga shi mutuwa a ce wani ya mutu a lokacin mulkin muhammadu isu shugaba kenan wa riga wani mutuwa shi riga shugaban mutuwa eh shine kawai kenan ya mutu a lokacin zamanin mulkin wani inda ce ya mutu akwai mulkin shi sai da ce mulkin wani shi ba shi ba eh mallam albani ya ce wa hadha huwa ar-rajih wannan ita ce magana mafi rinjaye ita ce tabbataccen magana yace wa sabaqahu ila hadha ibn turkumani fil jawhar an-naqi yace imamul bayhaqi akon da ya riga shi zuwa ga irin wannan maganar shine mallam ibn turkumani a cikin littafin shi al jawhar an-naqi mallam yace fa faraji'uhu kenan ka koma can ka samu ƙarin bayani sai magana akan kabbara tara yace wa amma tis'u magana kabbara tara yace fa fihi hadithani a cikin shi akwai hadisi biyu al-awwal hadisi na farko an abdullah ibn zubair daga abdullah ibn zubair yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala hamzata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga hamza babban shi ko fa kabbara alaihi تسعة تكبيرات سيمش كبر بريغورا ترى وقد مدى بتمامه وتخريجه في الثاني من المسألة التاسعة والخمسين في الصفحة الثانية والثمانين وانا ديس من كانت تشعب آيات
أخوي مغانا مالا رأيت من
نعم
ليش قلت فهذه آثار صحيحة
وهذه
فهذه آثار صحيحة عن
الصحابة إيه إنا قلنا بابش إنجنشي akai makana shi aiwa dai malika cewa sabaqahu ila hadha ibn turkuman fil jawhar an naqi yati faraji'uhu yati qultu albani yake cewa nace fa hadhihi atharun sahihatun an as-sahabati tadullu ala anna al-amala bil khamsi was sitti takbirat yace ta istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam malika cewa fa hadhihi atharun sahiha wadannan dalilan da ake kawo maka dalile ne ingantattu an as-sahabati daga sahabban manzala sallallahu alayhi wa sallam wanda wadannan dalilan gabaɗaya tadullu ala anna al-amala suna nuni akan cewa aikin da aka sani sahabbai suna yi bil khamsi was sitti ta hanyar kabbara guda biyar da kabbara guda shidda malika ta istamarra ila ma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam abun ya wanzu har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shi an ce Abu Qatada ya rasu wa mushi sallah Aliyu kabbara nawa mushi shidda kenan kaga shi kuma Abu khilafar Aliyu kaga tazo bayan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malike me yasa na kawo wannan magana yace khilafan liman idda al-ijma'a yace sabani wanda yayi da awar cewa wai an samu ijma'i imani an samu haduwar magana gaman ma daya alal arba'i faqat akan kabbara guda hudu kawai kenan magana ta rushe ba wanda ce ijma'i me yasa tunda Abu Bakar ya mutu ba hudun kadai yake ba Umar ya mutu ba hudun kadai yake ba sannan ga Ali Usman ya mutu ba hudun kadai yake ba kuma ga Aliyu yazo shi ma wani sun mutu ya musu kabarbari sama da hudu to ina ka samu ijma'i babu shi kenan ma nan bala kamar raddi ne yake ga wanda yace an yi ijma'i babu zancen ijma'i malace wa qad haqqaqa alqawl wa qad haqqaqa alqawla fi bulani hadhihi ad-da'wa yace kuma haqiqa magana ta tabbata akan lalaci ko kuma kace akan kasancewar da'awar an samu ijma'i akan kabbara hudu fi bulani ma'ana abun lalatacce kenan babu wani ijma'in da aka samu kuma sannan wanda ya haƙƙaƙe wannan mas'alar shine Ibn Hazm a cikin littafin Al-Muhalla sai kabbara guda tara kenan hadisin da muka karanta hadisin Abdullah ibn Zubair da yake cewa amma Hamza ibn Abdul Muttalib mazalla lokacin da Hamza ya rasu mazalla ya mushi kabbara tara hadisi na biyu hadisi Abdullah ibn Abbas hadisi Abdullah dan Abbas yake cewa lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamza lokacin da manzalla ya tsayu akan gawar hamza amara bihi fa huyya yayi umurni aka shirya shi ila alqibla zuwa ga alqibla summa kabbara alaihi tis'an ya mushi kabbari guda tara malaka wa taqaddama aidan fi almas'alati tas'a wa sittina alhadith athani fi safhati 100 wa ko kuma kace 4 ba'da al-mi'a ko kuma kace 104 to wannan shine magana akan kabarbari kenan kabarbari za a yi daga hudu har zuwa guda tara sai wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi takbirati al-ula wa fihi hadithani mal al-albani yake ce an shar'antawa liman da wanda zai zama mamu na sallar gawa an yarfa'a yadayhi ya daga tafin hannayen shi fi takbirati al-ula wajen kabbara ta farko to ha
bayan hadisi wannan na Abdullah
ibn Zubair
mana yace
wa to inda bani
bi tamamiki
sai wannan wani littafi ne jinne fatu kofi dama na'am ina ne ana tayi kenan ba hadisan malika ina ne harkon magana
bayan
hadisi na harko to wannan mas'alar mu sake ta gaba daya kenan mu ko mas'ala ta kabbara guda tara malaka wa amma tis'u fa fihi hadithani magana akan kabbari guda tara akwai hadisi guda biyu akai al-awwal hadisi na harko an abdullah ibn zubair anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala hamza ta fa kabbara alayhi tis'a takbirat kela yayi kabarbari guda tara mazalla yama hamza kabbara guda tara sai malaka ce wa qad madha bi tamamihi wa takhrijihi fi thani min almas'alati at-tasi'a wal 50 as-safha 6 ba'd al-100 sai ce wa hadha al-adad huwa aktharu ma waqafna alayhi mal albani yake cewa wa hadha al-adad wannan adadin kabarbari guda tara huwa akbaru ko kuma huwa aktharu ma waqafna alayhi shine mafi yawancin bimana kaiwa makuran abinda muka samu fit takbiri alal janazati game da kabbara akan gawa dan haka yake cewa fayuqafu indahu daka in aka zo dai na tsaya tsaya kenan kar a zo a samu liman ya wuce mana 10 ko 11 ko 12 a an yazo tare ya tsaya shi mana daga sai ya ce wala yuzadu alaihi ba a karawa akan guda taran nan sai yake cewa lahu an yanqusa minhu ila al arba'i kuma iya da daman da zai rika ragewa daga taran nan yana kasa ila al arba'i har sai ya kai zuwa ga kabarbari guda nawa guda hudu kenan koyi taran koyi takwas ko bakwai ko shida ko biyar ko hudu yace wa huwa aqallu ma warada shine mafi karancin abin da yazo bangaren dalili qala ibnul qayyim Allah ya rahama gare shi yake fada filit a cikin littafin shi zadul mi'ad ko zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace ba'da an zakara bayan ya ambaci ba'da ma awradna wasu daga cikin dalilan da muka kawo mu anan min al athari na daga cikin hadisai wal akhbar da labarai na sahabbai wanda muka kawo kenan al akhbar hadisai da suka aka kawo wal athar da irin ayyukan da aka samu daga wajen sahabbai kenan mal albani ai duka ya kasa anan sai ibnul qayyim bayan ya kawo wadannan gaba daya sai yake cewa wa hadhihi atharun sahihatun wadannan dalile ne ingantattu yace fala mujiba lil man'i minha daka babu abinda zai wajabta cewa a hana mutane aikata wani abu daga cikin abubuwan da aka ambata na kabarbarin nan kenan ko ayi hudu ko biyar ko kaza yace wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba mimma zada ala al-arba'i game da abinda ya doro akan hudu kaga manzo Allah bai hana ba yayi ko bayan rasuwar shi sabai sun yi tai kenan wannan yake maka nuni akan haka ya bar su yace bal fa'alahu manzo Allah ma da kanshi ya aikata haka wa ashabuhu min ba'dihi kuma sahabban shi ma bayan shi sun aikata haka qultu mala albani yake cewa wa qad istadalla al-mani'una min az-ziyadati ala al-arba'i bi amrayn wani suka ce ba a dorawa akan hudu az-ziyada ala al-arba kenan suka ce ba za a kara ba akan hudu daga hudun nan kawai anan za a tsaya menene dalilin su yace sun kawo hujja istadalla al-mani'una masu hanawa sun kawo hujja mi'a ala al-arba'i bi amrayn akan da abubuwa guda biyu al'amari biyu dalilin su na fari suka ce al-ijma'u suka ce an yi ijma'i to shi kuma ijma'in da Ibn Hazm mun ga ya rushe shi go kamar da albani na kalto magana daga cikin al-muhalla kenan wannan magana ya tashi daga aiki shi ne al-ijma'u yace wa qad taqaddama bayan khata'u zalika bayani ya riga ya gabata akan cha kuskure ne a ce an yi ijma'i yo ya kai aka ijma'i kuma duk ashabban nan sun dawo ma akai Abubakar ya zo ya wuce Umar ya wuce Usman ya wuce Ali ya zo shi ma haka ya wuce kaga babu zancen ijma'i yace athani abu nabiyu ma jaa fi ba'd al ahadisi abinda yazo a cikin wasu hadisai yace kana akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al janazati arba'an hadisin yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gawa ta ƙarshe da ya ma sallah a rayuwar shi kabbara hudu ya mata kana akhira shi da ƙarshen kenan ma kabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbar da manzo Allah yayi alal janazati akan gawa arba'an kabbara hudu ce shi ne ƙarshe suka ce sallar shi ta ƙarshe ga gawa sallar wannan kabbara hudu to yanzu dan yayi kabbara hudu yana nuna akan cewa waɗannan can da ya baya gaba ɗaya wanda ya zama to shi subulla nasir so tun da sun zo mun su kai sai mali yace wal jawabu albani yace amsa akan haka annahu hadithun da'ifun kaga magana fa dai yace hadithun da'ifi ne sannan lahu qurqun ya zo ta hanyoyi daban-daban yace ba'duha wasu daga cikin su ashaddu da'fan suna da tsananin ma rauni min ba'd akan shashin su daga fala yasluhu at-tamassuk bihi baya alatta ayi ruko da wannan hadisi da yake da rauni kuma raunin ma mai girma yace li raddi thabiti anhu sallallahu alaihi wasallama saboda a mayar da abin da ya tabbata daga manzo Allah kaga ya tabbata ana yi tara har zuwa hudu wannan tabbatacce ne shi babu shakka akan wannan yanzu sai hadisi ɗaya yazo kuma hadisin ma Allah mai rauni ne kuma in ma yana ingance Allah bai nuni akan ta an shahi wa an can to da kamar yake cha baya halatta fala yasluhu baya inganta at-tabassuk bihi ruko da wannan hadisin li raddi thabiti a mayar da maganganun da suka tabbata anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon sallallahu alaihi wasallam yake cha bil asanid as-sahihati al-mustafida daga hadisi ingantattu wanda suka bayyana ma'anar abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya aikata qala al-hafiz fi at-talkhis wa min qablihi al-hazimi yake cha fi li'tibari wal bayhaqi fi as-sunan maliki cewa wannan magana tana na al-imam al-hafiz yayi ta a cikin talitash at-talkhis imam al-hazim yayi a cikin litash al-i'tibar sannan kuma imam al-bayhaqi ma yayi ta a cikin as-sunan yake cewa ruwiya an rawaito min ghairi wajhin da ta hanyoyi daban-daban kulluha da'ifa gaba ɗayansu da hadisi ba wani wanda zai tada wannan dukkansu wannan gurbatattu wa amma ma jaa fil majma' amma hadisin da yazo a cikin al majma'u zawaid yake cewa wa an ibni abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala qatla uhud mazalla yayi salla ga wadanda aka kashe mutun 70 din a yaki uhud fa kabbara tis'an tis'an ya musu kabbara tara tara summa sab'an sab'an ya musu bakwai bakwai summa arba'an arba'an sai musu hudu hudu hatta lahiqa billahi kenan har ya hadu da Allah bima na har rayuwar shi ta kare kenan yayi tara tara yayi bakwai bakwai karshe kuma yazo yayi hudu hudu tunda mun karanta a Ramadan ya ziyarci makwantan da aka binne inda aka binne qatla Uhud malika rawahu Tabarani fi al-Kabir wal Awsat wa isnaduhu hasan yake cewa fa huwa mardudun min wajhaini shi ma wannan hadisi ne sanadin shi mai kyau ne amma dai za a mayar da martani ta bangarori guda biyu na harko annahu mukhalifun liqawli al-hafiz ibn hajar yace wa man qablahu min al-a'immati alladhina sarrahu bi anna turuqa al-haditha kullaha da'ifa yace annahu mukhalifun cewa shi malam da yazo da hadisi yace imamu tabarani yake cewa hadisi ne wanda sanadin shi iya da kyau hasan ne mal albani yace za mu mayar mushi da martani ta bangarori guda biyu bangare na farko annahu mukhalifun liqawli al-hafiz wannan maganar da ya kawo ya saba wa maganar al-hafiz ibn hajar al-asqalani wa man qablahu da wadanda suka gabaci al-hafiz ibn hajar min al-a'immati alladhina sarrahu ne daga cikin jagorori da malumai sanannu wanda suka bayyana qarara cewa bi anna quruqa al-hadith kullaha da'ifatu hanyoyin da shi wannan hadisin da yazo da shi na Abdullah ibn Abbas wanda imamul bayhaqi at-tabarani yazo da shi a cikin litayin shi al-kabir da al-awsat duka hanyoyin da hadisi yazo shi ma da ifi ne an ka hujja da shi na ya tashi ga aiki wannan ta bangare na farko kenan bangare na biyu mal al-albani yake cewa annal hadisa akhrajahu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir wannan hadisa imamul albani yazo da shi a cikin al-mu'jam al-kabir yake cewa isnaduhu hakaza sanadin shi gashi kamar haka haddathana ahmad ibn al-qasim at-ta'i sana shi ma ne haddathana din ne sai su cire hawul inda dalil din haddathana bishru ibn al-walid al-kindi yace haddathana abu yusuf al-qadi haddathani nafi' ibn umara qala sami'tu ata' ibn abi rabah yuhaddisu an ibn abbas anhu haka hadisin yazo daga ahmad ibn al-qasim at-ta'i yace bishr ya bashi labari ibn walid al-kindi shi kuma yake cewa wanda ya bashi labari shine abu yusuf al-qadi shi kuma yake cewa nafi' ibn umar ya bashi labari shi kuma nafi' ibn umar yake cewa sami'tu ata'a naji ata'a ibn abi rabah sahabin manzo yake cewa sahabin manzo Allah afwan tabi'i yuhaddisu yana bada labari daga abdullahi dan abbas sahabin manzo Allah bihi da wannan riwaya ta cewa tis'an tis'an sab'an sab'an arba'an arba'an dinnan wannan shine sanadin hadisi albani yake cewa qultu nati wa hadha isnadun wannan sanadi ne wanda la yuhassinu aw la yuhassanu mithluhu shi imam at-tabarani da yace hadisi ne hasan ai wannan sanadin da ambata anan ba yanda za a ce wannan hadisi ne hasan me yasa yace fa inna fihi thalathu ilali akwai illa guda uku wanda suke nuna akan hadisin kwata kwata bai tabbata ba to zo wanda ba da suke tabbatar a cikin hadisi sahihi ne ko kuma ba sahihi bane ba kaji hanyoyin da ake yi gogor baya ce ta kasa da kasa yace saboda illoli guda uku yace al'ula illa tahruku abu yusuf al-qadi wa huwa yaqub ibn ibrahim da'afahu ibn al-mubarak wa ghayruhu wa wasafahu al-fallas bi annahu kathirul khata shi wannan abu yusuf al-qadi dinnan malama hadith suna cewa mutun ne kathirul khata yawan kuskure ne shi to mutun da yake da kuskure ina magana a wannan hadisin magana da wani shi sai kun dige kuna aiki sai ce kai ashe na wance ni ne ban ji da kyau ba kaga aiki wannan tare da ta faru kuskure ne shi wannan kenan kaga na farko su kenan shine abu yusuf al-qadi sai athaniya bangare na biyu mal albani yake cewa yake ce akwai rauni a bangaren bishr ibn walid al-kindi shi ma wannan da'ifi ne yake cewa fa innahu kana qad kharafa sha mutun ne wanda yake yana safkar daga hanya sai as-salis na uku yake ce al-mukhalafatu fi sanadihi an samu sabani a bangaren sanadin hadisin faqad akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani ya huddu hadisin wal hazimi da imam al-hazimi yake ce fi al-i'tibar an jama'ati qalu an-nafi'in sun ce daga nafi abi yake cewa hurmuz daga ata daga abdullahi dan abbas yake ta ila an qala hazwa inda aka ce ahla badarin nan ko mutanen badar aka ce badala sabanin me qatla uhudin kun ga da bambance wannan hadisin da imam at-tabarani kawo shi ta ala qatla uhudin ko wanda aka kashe a yaƙin uhud shi kuma hadisin hallau sai sake zawwa shi imam at-tabarani ya zo da shi hadisi mai lamba ta 119 imam al-hazimi shi ma wanda ya zo da hadisi a cikin littafin shi al-i'tibar shi ma ya sake zawwa da hadisin sannan kuma suka zo da hadisin ta wani hanya wanda ba ahla badarin bane ba qatla uhudin bane ba mutanen badar ne kuma da shi to badar din zamu doka ko uhudin zamu doka kaga akwai matsala cikin sanadin shi ko mal yace wa hakaza awradahu al-haythami imam al-haythami haka shi ma yazo da shi wa qala yake ta wa fihi nafi'un a cikin sanadin hadisi akwai nafi abu hurmuz yace wa huwa da'ifun mutun ne mai rauni babu zancan a hadisin shi da haka mal ya kada su gaba daya qultu albani yake ta nace bal huwa da'ifun jiddan hadisi ne da'ifi ne mai kware da gaske yake cewa kazzabahu ibnu ma'in ma ya karanta hadisin kwata-kwata shi kuma ibn ma'in sanannen malami ne malamin imam al-bukhari ne in ana magana ilimin hadisi aka zo su yahya ibn ma'in sai dai a sha fatiha al-bukhari yace hadisin yake cewa ya karanta shi ma wa qala abu hatim yake cewa shi wannan mutumin nafi abu hurmus din nan matrukun mutum ne wanda ba a wasu hadisin shi matruku yani yutrak lahu hadisu yake cewa zahibul hadis kenan mutum ne wanda hadisin shi sun riga sun tai saboda akwai mutum da zai zama to kaza amma kuma zuwa gaba har sai ya rikice gaba daya to mallan Allah ya kara wata magana lokaci kuma ya riga yayi to ibara ɗaya ce ta saura qultu albani yake cewa nace fa huwa afatul hadis wannan shine hauƙin hadis mana shine matsalar hadisin yace wa huwa allazi rawahu an ata'il yake cewa ma waqa'a fi tariqil awwal annahu nafi' ibn umar sannan kuma an zo da hadisin ta wata hanya aka ce ai ata ne yazo da shi ta wata hanya kuma aka ce nafi' ne ibn umar kuma shi sika ne to anan kuma me aka samu wahami aka samu kamar ina tsammanin wannan ne ashe ba wannan bane ina tsammanin muhammad ne ashe ba muhammad bane sani ne shine waham ya samu waham min ba'd ruwati daga wanda suka rawato hadisin saboda ana samu mutane da sunan su daya sunan baban su daya alkunyar su akwai abubuwa da yawa da suke hadewa to in malamin hadisi in yazo in bai gama tantance da kyau yana iya fada cikin wani ya dauko mai rauni yana tsammanin na kirkin ne malaci warajihu annahu alkindiyu yake cewa kuma magana mafi rinjaye shine kindikin nan shine dai allazi kana kharafa kama arafta wanda aka ambata shi a baya kenan kamar da kare ta fani sai mu tsaya kenan insha Allah ta'ala sai mu tashi hadisi na biyu kuma da ƙarin bayani akan wannan warwaran da mala albani yi anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salam sai na duba kwallo da gaske da makasai na